أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مرسلوا أولنا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي قبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاء والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى ونشيني مجلسينا دريد همسن دشدة أتكين كراتمنا للتاهم منا uku ga watan Zulhijja hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan 5 a kalandar Bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala karatu akan shakhsiyya ta 56 shine Abu Qatada yau insha Allah zamu tashi kan shakhsiyya ta 57 shine Imran bin Hussein yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan Imran bin Hussein kan lokacin da muke karatun Umda ko lokacin duk wanda da yake karatun hadisi zai samu yana da riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taken da malam yayi mai ko taken da ake mai as-sahabiyul ladhi kanat ta'uhu al-mala'ika sahabin da mala'iku suke zawwa su gaishe shi lokacin da bai da lafiya zara an ce Imran Allah ya kai kusan shekara 30 yana fama da rashin lafiya to mala'iku suke zawwa su zo su leka jikin shi al-iyada shine ganin rashin ganin marar lafiya lokacin da wani bai da lafiya idan aka ce adal maridu kenan ya tafi ya ziyarci marar lafiya ya ga yaya lafiyar shi take kenan daga cikin mutane ko daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sahabin da mala'iku suke zawwa su gaishe shi su ga ya lafiyar shi take su mai sallama su ga ya lafiyar shi take dan da akwai riwayoyi ma wanda suke tabbatarwa ya kasance yana hira da mala'iku wannan shine sahabi Imran dan Hussein yarda Allah shi tabbata a gare shi malai yake cewa man hadha as-sahabiyyu alladhi nala hadha ash-sharaf wannan wani sahabi ne wanda ya samu wannan gata a gun ubangijin shi wanda ubangiji zai aiko mala'iku mala'iku su zo su ringa gaishe ka ai wannan ba karamin girma bane ba kuma wai ba wai wannan ba Imran bin Hussein ba da kai wa'inda Allah yana iya musa ka saboda iya kusancin da suke da suke da gun ubangijin su shine malam yake cewa wane ne wannan sahabin da ya samu wannan gata wannan ta goma shi daga gun ubangijin shi rajulun ta'uduhu almalaiika mutumin da mala'iku suke zawwa su ziyarce shi su ga yarin ya yanayin jikin shi yake yace wa tusallimu alaihi kuma mala'iku su mai sallama wannan mutum ne wa sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma da zamu zagi ne da mutse ya kasance mun mayar da al'amarin mu zuwa ga Allah mu tsantsanta wurin ibada kuma ubangiji yana iya mana wannan gata shine ake kira da karama kuma karama ba ta kibanci ba da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kadai ba karama tana iya samuwa a wurina a wurinka a wurin wancan a wurin waccan kowa ubangiji idan ya ga dama iya kusancinka da ubangiji iya yawaita ibadinka da ubangiji kuma ba abinda zai sanya bawa yayi kusa da ubangiji sama da ibada wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbahu mimma aftaratuhu 'alayhi bawa na ba zai taba ba kusantawa da ni ba da wani abu wanda nake so sama da abinda na farlanta ne yace idan ya aikata abinda nake so kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa yadahu allati yabtashu biha da bawa na
zai yi abin da nake so, ya ƙara kusantarwa da ni, to tabbas zan kasance ganin shi wanda yake gani da shi, jin shi wanda yake ji da shi, ƙahuwar shi wanda yake tafiya da ita, hannayen shi wanda yake dawo abubuwa da su. Wannan tsari ne na Ubangiji, iya kusancinka da Ubangiji, iya yawan ibadarka da ƙarin yaƙini a gun Ubangiji, iya kusancin da zaka samu a gun Ubangiji. Kuma yake bayyana mana, inda bawana zai kusanto da ni gwalgwadon zira'i guda, to ni zan kusanto da shi ba'i guda. Shi ne in ka kusanto da Ubangiji kamu guda, to shi zai kusanto da kai ba'a guda. Yace kuma inda bawa na zai zo yana sassaka, to ni kuma zan zo me ataituhu harwala. Ka gani wannan duka tsari ne, inda bawa zai yi to Ubangiji yana iya me. Karama bata keɓanta ba da wani ko wani, ko daga kokorin sahabban manzon Allah ko kuma tabi'ai wanda suka ga sahabban manzon Allah ridwanullahi ta'ala alaihim. Kai ma kana iya samu, a'a ya za a yi ka samu? Samun ka shine iya kusancinka da Ubangiji. Shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana, rubba ash'asa adbara mawdufu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abara. So da yawa zaka samu mutumin da ba kowan kowa ba a cikin al'umma ba, bai ta kara ya karya ba, inda zaka ga duhahin shi zaka gani mutum ne bai ta kara ba kowan kowa ba. Yace kai da zai zo koho wani mai iko ko koho wani mai kuɗi, mai gadin shi zai kore shi, saboda shi in ba kowa bane ba. Yace amma dai irin wannan mutanen, law aqsama ala Allah al abara, wallahi da zai rantse wa Allah, yace kai Ubangiji sai an yi kaza, wallahi tallahi Ubangiji ba zai kumenta shi a cikin al'umma ba. Inda zai ce wannan fantir in masallacin nan jani, wallahi tallahi da zai rantse Ubangiji ba zai kumenta shi ba, hiya koma ja kuma kowa sai ya gaja. Inda zai ce sai an yi ruwa yau innan, so nawa muka bada labarin waɗanda suna nan suna da karama a cikin sa, kuma zaka samu wani iko Allah, duk wanda yake da irin wannan karama, albarkacin kusanci da Ubangiji ya same ta, to yana kokarin ya boye wannan karamar da Ubangiji ya yi ne. Imran ibn Husayn ba a san ba da mala'iku suna ziyartar shi tsawon shekara 30 ba sai da ya mutu. Ya hadi wa Mutrif bin Abdullah, ya hadi mai yace mai, to bari mu hadi maka wani sirri, ni fa mala'iku zawwa suke suna ziyarta ta, suna mun sallama, suna zawwa su ga yayin ciki da kuma ka sani kuma aike ne daga gun Ubangiji, ba a san ba wai radin kansu bane ba, an sanya su ne su. Yake cewa amma dai ina nema alhurma ma kada ka sake ka hadi wa kowa sai bayan na mutu. Yanzu inda wani ne, inda ire-iren mu ne, ai da kasuwa ta fada, ai da sai abin da Allah ya yi. To ka gani wannan shine karama wanda Ubangiji yake bawa waɗansu bayu na gari daga cikin bayan shi. Yace na'am kwarai fa, innahu sahabiyyu mubarak, shine wannan sahabi wanda Allah ya albarka a cikin rayuwar shi. Yace wal imamul qudwa, jagora abun koyi, saboda malami ne Imran bin Husayn, shine ake kiran shi da Imran dan Husayn Abu Nujayd al-Khuzai. Aslama huwa wa abuhu wa Abu Hurairah fi waqtin wahid, ya musulunta da shi da baban shi sai Husayn da Abu Huraira a lokaci daya. Shine malai yace sanatu 70, shekara ta 7 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Ba wai ka jima a cikin addini ba, ba wai ka latijanta a cikin addini ba, ba wai ka tsufa ba a cikin addini ba, shine zai sanya ka samu kusanci a gun Ubangijinka, shine zai sanya a ce ka san komai a cikin addini ba, a'a yana buƙatar yaushe ka shigo cikin addini. Idan ka shigo ko yaushe ka gyara halayenka, yaushe ka fara neman ilimi, idan ka shigo da wannan abun Ubangiji yake, ya ne tsakankanin garge da Ubangiji. Muhayriq mun yi bayani akan shi, bayahudan da bai taɓa durƙushi yayi sallah ba ya shiga gidan aljanna, ya huto an huto fagen daga ya gani kai ni wanda al'amarin ba na huta daga wancan bangaren na dawo wurin manzo Allah. Ya zo ya ce wa manzo Allah na musulunta, ya yi shaida ya ce kuma mi zan ma addini, ya ce ka sai kai duk abin da ka gani za ka iya wa addini. Ya huta aka kashe shi a yaƙi, manzo Allah ya tabbatar na aljanna ne. Miye ka yi wa wannan addinin da ka shigo mi kai da ka fahimci addini, mi kai wa addini. Kaga Abu Huraira yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bincinkau wurin har da ci hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusa abinda Abu Huraira gare shi ba kowa yake da shi ba, yana ɗaya daga cikin mutane guda 7 al-muksiruna minas sahaba, wanda suka yi kowa yawaita har da yawaita dauko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai duka shekara nawa ne shekara bata wuce uku ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya ma rayuwa albarka shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana mafi kyawun kwanuka man hasuna man tala umruhu wa hasuna amaluhu shine kwanuka suka yi tsawo kuma ayyuka suka yi kyau wannan sune wanda Allah ya ma kwanukansa albarka kai abinda al'umma za ta ci muriyarka yau bayan ranka mi kai wa al'ummarka mi kai wa danginka mi kai wa yan gidanku me idan an ambaci sunanka za a ce wani Allah ji kanshi ai su wani sun bada himmarsu sun bada gudunmuwarsu a cikin addini wannan shine bawa kullun ya ringa tunani shi sanya a kullun a wannan majalisar na shahadi nake cewa ba wani abu mai dadi kamar bawa ya sawa ran shi me zan yi wa al'umma ta na in bar mata tasiri ko bayan raina za a ambace ni da alkhairi ni ma da ga gudunmuwata wanda na bada a cikin wannan addinin dawa ga gudunmuwata wanda na bada a cikin yan uwana amma dai mutun ya zo duniya bai yi wani abu ba wanda za a ambace shi ba a neman mai yarda a neman mai rahama a gun ubangiji ba ya riga ya tabi wannan ba rayuwa bace ba ni kokari a kullum mu dinga sawa kawunanmu me zan yi dan ci gaban wannan addinin nawa wai ba wai sai kana da kuɗi ba ba wai sai kana da kaza ba sai kana da kaza ba zaka iya taimakawa addini ba kowa gulgudan abinda ubangijin shi ya arzuta shi da shi gulgudan irin baiwar da yayi mai a cikin wannan baiwar zai yi kokari yayi wa wannan addinin nashi yayi wa mutanen shi yayi wa mutanen da suke zamantakewa tare da su idan kuma mutum bai yi ba to zai koma ya zo duniya ba wani tasiri ka koma kuma ba wani tasiri abinda kai dai shine dai za a yi maka hisabi da shi shine malai yake bayyana mana wannan bawa Allah duka shekara uku suka yi tare da manzo Allah ko bata wuce shekara uku ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai gashi nan mala'ika yake zawwa ko mala'iku suke zawwa suna ganin suna ne dubiya yace wa wulliya qada al-basara kasancewar shi kusancin shi da sahabi kusancin shi da manzo Allah kusancin shi da manyan sahabban manzo Allah sanin halin shi da yawan ibada shi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya sanya shi alƙali na garin Basra yace wa kana Umar ba'athahu ila ahli al-Basra li yufaqihuhu Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da yana khalifa ya aika shi zuwa garin Basra dan ya karantar da su addini yace fa kana al-Hasan al-Basri yahlif al-Hasan al-Basri dai daga cikin manyan tabi'ai wanda an san shi da bauta an san shi da ilimi yana cewa kuma a faɗe shi yana rantsuwa yana cewa wallahi ma qadima alaihim al-basara khairun lahum min imran ibn husayn garin basara wani mutum mai alkhairi bai taba sanyo kafar shi ba kamar imran ibn husayn yazo ya gama garin da alkhairi yazo a matsayin shi na malami a matsayin shi na alkali ya gama garin da alkhairi yace wallahi ba a taba garin ba a taba wani mutum ba wanda ya sanya kafar shi garin basara alkhairi ya mamaye garin basara kamar Imran ibn Husayn yarda Allah ya tabbata a gare shi wannan yana nuna maka irin muhimmanci na wannan mutuma wai ba zawwar tashi ba da yazo menene yayi abinda yayi ne shine ake rantsuwa ake cewa babu wani da wanda yazo garin basara yayi irin abinda Imran ibn Husayn ya aiwatar yace wa Muhammad ibn Sirin da kala daga Muhammad ibn Sirin yake cewa ma qadima al-basara ahad min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi fadlin ala Imran ibn Husayn Muhammad ibn Sirin yake cewa ba wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shigo garin basara da alkhairi da fadala yace kamar Imran dan Husayn yarda Allah shi tabbata a gare shi da yazo ba wai ya za a yi a bude sauran garuruwa ba wanda suke gehe ba shi rayuwarsu ya raya musu zukata ya raya musu hankulansu saboda ba wani abu wanda yake raya dan adam kamar ilimi ilimi shi yake raya dan adam ya setu ya san shi wane ne ya san me yake jiran shi ya san abin da ya kamata ya aiwata in babu ilimi rayuwa a cikin duhu take ba wani abu wanda bawa zai yi ya more wa rayuwar shi to Imran ibn Husayn da yazo ya kasance malamin su na addini shi kuma addinin musulunci ba wani abu wanda ya bari wanda bai maka bayani akan shi ba duk abinda ka san abinda zai dadada maka rayuwa abinda zai gyara maka rayuwa abinda zai gyara maka lafiya abinda zai gyara kai kawonka wurin kasuwancinka addini sai da ya wadi maka ga yanda zaka yi shi Imran ibn Husayn da yazo ya zo musu da wannan alkhairi ya karantar da su abinda ya dace shine Muhammad bin Sirin ya biyo bayan magana ta Al-Hasan al-Basri bana ya biyo baya da maganar Muhammad bin Sirin dan ya ƙara tabbatar maka lalle Imran bin Hussein ya taka rawa rawar da wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka shigo bazara ba su taka irin ta ba yace ghazwa radiyallahu anhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ghazwatin yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ma ba karamin gata bane ba a ce ka rayu da manzo Allah amma ka tafi an fafata yaki tare da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace walam yazal fi biladi qaumihi Imran ibn Husayn bai gushe ba a gari ruwan mutanen shi ba summa tahawwal ila al-Basra sannan ya juya zuwa garin Basra fa nazalaha wa marida biha ya safka a garin Basra yayi karshen rayuwar shi ko dukkan rayuwar shi abin yayi mai saura yayi shi a garin Basra kuma yayi rishin lahiya a garin Basra rishin lahiya da ta kaddara ya Allah mai cikawa a cikin ta malai yake cewa suqiya batan Imran bin Husayn 30 sana Imran bin Husayn yayi rishin lahiya ta turbi shine cikin shi yake al-istisqa ake ce mata shine irin rishin lahiya wanda ciki yake kumbura yace Imran ibn Husayn sai da yi wannan rashin lafiya shekara 30 bai warke ba shekara 30 bai warke ba kamar yanda wani sai daga akwai riwaya ta Imam Muslim wanda ya kawo ana kyauta dole kamar kalkashin riwayar zaka fahimci wannan rashin lafiya tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Imran yake da ita kuma take damun shi shine idan cikin ya kumbura mafi yawa abin da yake kawo shi shine zahi basar da yake tasowa mutum mutum har ya gaza zama ciki sai ya rinka kumbura to irin wannan ya kawo a lokacin nan ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana Imran bin Husayn yayi lalas shine al-iktiwa mun yi bayani can baya akan al-iktiwa mas'ala ta al-iktiwa idan muka dauka halaka ne a cikin addinin musulunci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar wa'ansu ko ya sanya an yi wa wa'ansu daga cikin sahabban shi yadda Allah shi tabbata a gare su kuma duk lokacin da bukata ta bada dama ana iya ma mutum lalas amma dai ya kasance babu wani magani kamar darnere kurin ba wani magani wanda za a iya yi in ba wannan lalas din ba lalas shine a kawo wuta a nana akan ciwo wanda mutum wanda sakiya ko lalas ba sakiya ko ba lalas ko duka shine ko yawa ko a ce mai sakiya ko a ce mai lalas da lalas din muka san shi a Hausa to in ba wai abin ba bayan da aka iya to a wannan halin ana iya bada dama mutum yayi amma dai wansu daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wa'ansu ya sanya ma an yi wa wa'ansu daga cikin sahabban shi bai kasance wa wa'ansu daga cikin malumai suna ganin karhancin shi saboda azaba ne da wuta shi kuma Allah ya hana azabta mutum da wuta wanda akwai hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yake bayani akan haka azabtar da mutum da wuta bai dacewa Allah kadai yake azabtarwa da wuta kuma dai su wala Ibrahim suna azabtar da nama da wuta to shine da kai bayani wanda malaman hadisi suka yi kalkashin hadisin wanda Imam Muslim ya hutar da shi suke cewa takan yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sani irin wannan cutar bai dacewa a yi mata lalas idan an mata lalas takan yi ta kai shi zuwa ga halaka shi sun ya manzo Allah ya hana shi Imran bin Husayn yayi lalas wasu kuma daga cikin malamai suka ce rubama ya kasance shi Imran bin Husayn ko a lokacin da aka ce a yi mai lalas din ya sanya lalas din nan yana iya bashi lahiya shi sanya manzo Allah ya haramta saboda duk lokacin da mutum zai dauki wani magani da zaka shashi zai baka lahiya to ka bar hanya ka tabbatar kurum shi magani sababi ne amma dai lahiya ubangiji yake bada ta kana iya shan magani na miliyan guda baka samu ba lahiya ba wani ya sha fara sai ta mulai samu lahiya sababi ne duka cutar daya amma dai wani ya sha na kadago ya samu lahiya wani ya sha na shiga 20 bai samu lahiya ba anan waye mai bada lahiya shine ubangiji kai kai i'tiqadi a matsayin ka na dan adam shine wannan magani sababi ne amma dai mai bada lahiya shine ubangiji kenan bismillah zamu sha Allah ka ba mu lahiya shine a tauhidin malam bahaushe yake cewa ya jikin to Allah ƙara koro sauki ya san duk abin da za a yi maka ba shi ba zai baka lahiyar ba Allah dai shine wanda ya dora shi yake yayewa amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah ba wani wanda yake yi shine yake dorawa ya yaye kuma dukkan wata daguwa da kai wani hatta da kahuran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaka sun yi imani da haka wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a khulafa'al ard ilahu ma Allah shin da kai wani ubangiji da ya isa yi wannan su kansu kafiran sun tabbatar Allah kadai yake amma dai mu a wannan lokacin zaka samu dan adam da yake yanzu mun yi nisa da karantarwa ta tauhidi zaka ga dan adam bai yarda ba da kai wani wanda ya isa yi haka shi ko ba wanda ya isa hatta da kafiran da manzo Allah ya rayu da su sun yarda da rububiyya ba wanda ya isa yayi in ba Allah ba shi san ya ubangiji yake bayyana mana halin zafa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-bard idza hum yushrikuna in suka hawo jirgin ruwa jirgin igiyar ruwa ta kada su a lokacin da sai a aje dukkan masu makamai sai a koma zuwa ga Allah da'u Allah mukhlisina lahu din la in anjitana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin za su kirayi Allah suna tsantsanta Allah takan a wannan halin kai mai tauhidin sun yi ka tauhidi amma dai za su ce wa ubangiji la in anjitana min hadhihi ubangiji da zaran ka tseratar da mu daga wannan musibar da muke ciki wannan halaka da muke ciki lanakunanna min ash-shakirin za mu kasance daga cikin masu godiya فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم daga zaran ya tseratar da su to za su zo ba za dora daga inda aka tsaya bannan dai za a ci gaba shine wannan hali na dan adam amma dai kuma zaka samu sun yi gwara-gwara kamar yanda Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin kashfu shubhati ya kawo wannan matsalar yake cewa kahuran da sun yi gwara-gwara akan kahuran yansu yace sabina dada idan da za su shiga cikin halin kumci sai su ajje dukkan lata da uzza da gumakan da adda kai a gida sai su koma zuwa ga Allah shi kadai amma dai na yanzu kaje ka gani Muhammad ibn Abu tsankanin mu wurin sama da shekara kusan shekara 100 tsankanin mu ko sama da shekara 100 yake wannan bayanin yake cewa na yanzu kuma da zaran an shiga cikin kumci sai a ringa rugawa malam boka wane ne a lokacin nan sai a bar Allah a koma zuwa ga wa'inda ba su cancanta ba a kiraye su ba a nemi biyan bukata a gurin su shi kuma Allah shine mai dorawa shine mai yayewa to shine nan malai yake bayyana mana rishin lahiyar da ta samu Imran ibn Hussein tsawon shekara 30 yace kullu zalika yu'radu alayhi al-kayyu fa ya'ba an yaktawa yace ana bujiro me ya kai Imran ibn Hussein a makaman lallalas ko a maka sakiya sai yace a wannan mas'alar kubarta to da kai riwaya wadda ta tabbatar manzon Allah ya hana shi kamar yanda karshen karatun shi malam zai kawo mana riwaya wadda take bayyana mana manzon Allah ya hana shi akan yayin lallalas yace hatta kana qabla mautihi qabla wafatihi bi sanatayn faktawa har sai da yake shekara biyu kamun rasuwar shi kurum sai yi lalas yin lalas ɗin shi kurum mala'iku sai suka dauke kafa a wurin shi shekara 30 suna zawwa shekara biyu kafin mutuwa sai ya fara yin lalas bayan an yi ta bujiro me yayi bai yi ba yace kurum mala'iku sai suka dauke kafa a wurin shi suka fasa zawwa yace to ga matsalar shikenan an fasa kuma da ya fasa suka dawo yace ta'uduhu almalaika mala'iku suna zawwa su ziyarci wannan bawan Allah su ga yanayin jikin shi qala mutrif ibn abdullah mutrif da abdullah yake cewa qala imran ibn husayn imran dan husayn yana ce mu ne yace uhaddisuka hadisan asallahu an yanfa'aka bihi yace zan baka wani labari takan yi wannan labarin da zan baka Allah ya amhwanar da kai da shi Allah ya amhwanar da kai kalkashin abinda zan baka labari yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jama'a baina al-hajj wal umra yace manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya hada tsakankanin aikin hajji da umra a waccan riwaya da kai riwaya wadda imam muslim ya wutar da ita wadda malai wannan imam tirmidhi ne ya kawo yake cewa inna allaha ya kawo yana bayanin al-mut'a kinan yana bayani inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jama'a baina al-hajj wal umra manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya hada tsayinkana aikin hajji da umara lokacin da muka yi karatun umda aikin hajji mun yi bayani akan at-tamattu shine mut'a ta aikin hajji shine mutun ya hada aikin hajji da umara ya dauki niyyar aikin hajji da umara a lokaci daya ko tare idan ya zo zai yi umara idan ya yi umara zai sauke ihramin shi ya shiga gari a yi ta abinda wanda bai dau niyya ba yake aikatawa ba zai zo yallan shi zai yi saye da sayar zai yi duk abinda ya dace ya sanya kayan shi na gari yawun musamin kwana na takwas yawun tarwiya da wannan wata na zulhijja sai sanya ihramin shi yatahi ya kama hanya kuma yatahi yatahi mina wannan shine ake kira da at-tamattu yayi umara bayan yayi umara ya ajje aikin ya ajje ihramin shi kuma zai dauke shi ya wutar ya yatahi yayi aikin hajjin shi yake cewa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsagankanin aikin hajji da umara duk da kasancewa manzon Allah kirani yayi ba tamattu yayi ba kirani yayi amma dai ya bada dama ga waɗanda suka zo tare da shi yake cewa duk wanda bai ko duk wanda ya koro hadayen shi yace to ya ajje ya warware ihramin shi ya sanya kayan shi tayi uzurin kan shi ya ba su dama wanda ya koro hadayen shi ya tahi yayi tamattu'i amma dai shi manzo Allah kirani yayi har yake cewa inda baya tana komawa gaba inda gaba tana komawa baya yace ni ma da na koma nayi tamattu'i shi sai ya malamai suka ce ba aikin hajjin da yayi fadara shine kamar tamattu'i saboda manzo Allah shi ma da ya samu dama shi ma da tamattu'i yayi mun yi bayani akan wannan masalan lokacin da muka yi karatun hajji yace walam yanha anhu hatta mata kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi hani ba akan yin tamattu'i ba har ya mutu babu wata aya wadda ta sarka shine can a cikin bakara ubangiji yake bayyana wa faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wannan ita ce mut'a ta aikin hajji yace to ha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a sabkar da wata aya ba ko wani hukunci daga gare shi wanda ya haramta yin mut'a ta aikin hajji yace wala yanzil fihi qur'anun yuharrimuhu ko ba a sabkar da wani abu daga cikin alqur'ani ba wanda yake haramta yin mut'a ta aikin hajji da umara yace wa annahu kana yusallimu alayya yace lalle tabbas mala'iku suna zawwa su mun sallama yace qala yake cewa falam maktawaitu lokacin da nayi lalas umsika dalika ubangiji sai ya kame da aiko mun mala'iku su sallimin sallama yace falamma taraktuhu lokacin da na bar yin lalas yace ada ilayya mala'iku ya suka dawo suke zawwa suna mun dubiya suna yi mun sallama shine muka kawo wata riwaya wanda wannan mai rijalun haula rasul ya kawo yake cewa a cikin riwayar bin gaba inda bin ga inda ya sanya isnadin ta ba amma dai yana cewa yana cikin kalkashin wannan hadisi yana cewa Imran ibn Hussein yana cewa Mutarif ibn Abdullah yake cewa inni ukhbiruka bi shay'in waqtum alayya hatta amuta yake cewa zan baka wani labari yace kuma wannan labarin da zan baka ina so ka boye min shi yace har sai na mutu shine wannan magana wa annahu kana yusallimu alayya almalaiika lalle tabbas mala'iku suna zawwa suna yi mun sallama suna zawwa su yi dubiya su mun sallama shine yace kaga inda wani ne kamar yanda muka yi bayani inda wani ne ya samu irin wannan karama mala'ika ya aiko shedani ne yake zawwa ai wannan ba karama karama bace ba Allah kiyaye ba ai wani da ya samu hakan a ce shedani yana zo mi ai wannan ai da kasuwa ai da ta wannan ai da kowa ne ka ganshi karkashin shi to ina so ga mala'ika wannan kuma yana nuna kusancin bawa da ubangiji hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabbas ubangiji idan ya so bawa yana kiran mala'ika jibril zai ce ina son wani da haka kaso shi malaika jibril zai yi shela a dukkan sama daga ta ɗaya har ta bakwai ubangijinku yana son wani da haka kaso shi idan ubangijin bawa ya so shi mala'iku suka so shi su ɗan ƙasa sai a tusa masa su yage shi shine a kullun zaka ga wani shine Bahaushe yake cewa dashan Allah ne bayan da aka iya da shi Allah yana son shi mala'iku suna son shi kun so dan asadar da su wani za su mai to waɗanda suka yi shi alkhairi za su nuna mai soyayya to kai in ka kwandubu kana yi a banzan banza ba amma san ba da kai ba shine bawa ya nemi kusanci da ubangiji iya yawaita ibadarka iya yaqininka da ikhlasinka a gun ubangiji iya samun kusanci da ubangiji iya soyayyar da ubangiji zai yi maka idan ubangiji ya soka mala'iku za su soka za a musu shela umurni ne za a ba su mala'ika jibril ina son wani dan haka ka so shi mala'ika jibril ba zai takaita akan shi ba zai ce zai yi shela a dukkan sammai ubangijinku yana son wani ku so shi in suka so shi kwa ubangiji zai tusawa duk wani bawa a saman doran kasa su yi yawa duk inda ya tafi kowa nema yake ya zauna da shi wallahi kai wannan mutumin ka kara kyautata mai zato a gun ubangijin shi ka ji kurum wai mutumin nan bai maka komi ba yana burge ka kana son kai mu'amala da shi, kana so ka zama da shi, to wallahi wannan mutumin ba banza ba da kai ta tsankanin shi da Ubangiji. To haka kuma duk mutumin da Ubangiji ya kiyamace shi saboda nisanta da yi akan kira na Ubangiji da manzon shi, yace to Ubangiji zai kira yi mala'ika Jibril, mala'ika Jibril ina kiyamatar wani da haka ka kiyamace shi. Mala'ika Jibril ba zai ta kai ta shi kadai ba, zai ce Ubangijin ku yana kiyamatar wani da haka ku kiyamace shi. Idan suka kiyamace shi, Ubangiji zai tusawa dukkan wanda suke kasa kiyamatar wannan mutumin, duk inda ya zauna ba wanda zai ambace shi da alkhairi. Allah kiyaye mu, Allah ka kara mana soyayyarka, ki sanya yana ɗaya daga cikin mafificin addu'a ko jawami'ud du'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi. Hadisi ne wanda yake ingantacce, Imam Tirmidhi ya wutar da shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana barci yace kurum yayi mulki yaga Ubangijin shi, da yaga Ubangijin shi, Ubangijin shi yake tambaye shi fi ma yahtasimul mala'ul a'la, akan menene waɗanda suke gaban goshi na suke jahayya. Manzo Allah ya ce bai sani ba, aka sake tambaye shi yace bai sani ba, yace Ubangiji sai ya dafa gadan bayan shi, yace sai da yaji sanyi yace har gaban kirjin shi, yace a lokacin nan duk abin da tambayar da aka mai amsar ta riga ta iso. A lokacin nan Ubangiji ya sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bashi amsa yace fil kaffarat waddiyat, ko yake cewa fil kaffarat akan dukkan abin da ya shafi kaffara. Har dai zuwa ƙarshen hadisin Ubangiji ya karanta, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wata addu'a wanda manzon Allah ya umurce mu, yake cewa in kun iya ku hargace ta shine Allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat wa tarki almunkarat wa hubbul masakin wa an taghfira li wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ghayra maftunin. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أدعى شيني الله إنا روبانك كي يسري من أيك تأييك أنا الخير شيني فعل الخيرات. Allah ka yassare min nisanta duk abin da yake ka kyamata a cikin addini ko duk abin da ka kyamata shine almunkarat. Kuma Ubangiji ka sanya min san miskinai, zaka same shi duk inda miskinai yake, su ne ƴan uwan shi, su ne abokan zaman shi, kuma kokarin shi ya za'a yi kyautata musu. Yace kuma wa an taghfira li, kuma Ubangiji ka gafarta mini. Kuma Ubangiji baya da haka, duk lokacin da wata fitina za ta zo ta mamayi ko ta addabi al'umma, to Ubangiji ka tsame ni fitinar da za ta jarrabi mutane akan addinin su bar wannan addinin. Ubangiji ka tsame ni kada ka kasanya ina in kasance ina cikin su. Duk wata fitina wadda za ta girgiza mana addinin mu, Ubangiji ka nisantar da mu, ka sanya mun mutu, wannan rikici zai zo. Yace Allahumma inni as'aluka hubbaka, Ubangiji ina roƙonka soyayyarka, wa hubbu man yuhibbuka, soyayya wanda yake son ka. Wannan zai baka dama ka kasance kullum tare da mutanen arziki. Soyayyarka ya Ubangiji, idan Ubangijin ka ya so ka, sai ya datar da kai da aikata ayyuka na gari. Shine wata baiwa da ita da mai gidanta ta tashi da daddare tana sallah, take cewa Ubangiji albarkacin soyayyar da kake mini, Ubangiji ka mini kaza. Sai mai gidanta yake cewa a ai ba haka yake fata kici ba, kice albarkacin soyayyar da nake maka Ubangiji ka yi mini. Tace a ai soyayyar da Ubangiji na yake mini shi ya sanya ya tayar da ni a wannan lokacin ya buƙaci in gana da shi, ba soyayyar da nake yi wa Ubangiji ba. Shi sanya a kullum bawaye nema Allahumma inni as'aluka hubbaka, Ubangiji ina roƙonka soyayyarka, wa hubbu man yuhibbuka, soyayyar wanda yake son ka, shine zaka samu ta goma shi a gobe kiyama. Walladhina wannan me yake da sura wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasul ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu al-insani khazula. Ranar tashin kiyama adh-dhalimi za a ringa tiza yatsa, za a ringa nadama, dama na dauki tafarkin manzo Allah shine tafarki na, dama na riki wane da wane su ne abin kaina, su ne bada'ina, su ne wanda kullum nake tare da su, da sun nosar da ni akan ambaton Ubangiji, akan aikata ayyuka na gari. Kaga mutanen Allah waɗanda suke san Allah, to da zaran ku kai mu'amala da wanda ba sa san Allah, ka sani makomar ba mai kyau bace ba. Ai madaukin kanwa bai rasa bulbuɗi ko to ka gani ka ai abukantaka da mutumin banza to tabbas koda kai ana ganin ka nagari to wata rana zaka koma irin shi shine manzo Allah ya bayyana mana ya buga mana dan takaitaccen misali yake cewa misalin zamantakewa ta mutumin kirki hadisi Abu Huraira hadisin da yake cikin sahihai yake cewa misalin zamantakewa ta mutumin kirki yace kaman me sai da turare ne me sai da turare idan yazo kai abukantaka da shi ko baka saya ba dai zaka ji kamshi wata rana kuma zai dan san maka zai dan baka yace maka wannan ka ta yi gida ka goga iyalan ka saki kamshi kaga ai an ci riba yace to misalin abukantaka ko ta banza yace kamar dan makera ne makeri ne yace baka da wurin zama sai inda yake da zuga zuge shi inda yake kira to shi kuma makera ta taba yin kamshi to ka gani in ya zuga ya zuga in baka ji ba wannan kamshin wannan warin in be dame ka ba kai wata rana ma sai an fasa maka kaya daga rawasa to ka gani to haka abukantaka da mutumin banza kenan wannan kanafi khilkir manzo Allah yace kaman me zuga zuge ne in ka buga ya buga wata rana in ya busa kayan ka zai fasa maka ka gani ai an yi bi babu kenan haka mutumin kirki yau kuna tare da shi duk da kai ba na kirkin bane yau kai mu'amala da shi gobe kai mu'amala da shi wata rana abin da yake yin janyo kaza yayi kai shi haka mutumin banza yau kai mu'amala da shi duk irin kirkin ka wata rana zai lasa maka dadin wannan dan zunubin sai ka gani ba komai bane kai dan wannan ni da nake yin sallah guda biyar a cikin jami'i ni da nake yin kaza kai dan wannan abu shi kuma tsari na ubangiji wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi asim kana ganin wannan da abun ba wani abu bane ba amma dai abu ne mai girma a gun ubangiji shiko mas'ala ta zunubi shine kamar yanda manzo Allah yake wasafa mana yace kamar dugo ne da ake yi wata ittawada ce za dan digata a cikin zuciyarka yau an diga gobe an diga jibi an diga hayya kai barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuciya idan ta yi tsatsa ba wani abin da zai wanke ta abuga ka fasa kurum zaka gani wannan abin ya koma maka al'ada in ma baka yi baka jin daɗi haka ga mutai umma zinaci ne duk inda ya taihi ya shishina abuga saboda zuciyar ta riga ta yi tsatsa duk abin da zai yi to wannan abin da yake zuciyar ta riga ta yi tsatsa akan wannan hali wannan dabi'a mara kyau to duk inda ya samu kanshi sai ya aikata sai kuma abin da ubangiji ya ga dama idan ya ga dama ya shirye su da bawan shi ko kuma aka yi gamkatar lokacin da yazo sallah aka ce walad dalin amin amin in shi ta yi dace da aminin mala'iku ubangiji ya karba to yake gani ko ubangiji al'amarin ya ce to sai ya di yanda dan uwanka abokinka amininka ya kasance yana sabon ubangiji kada ka taba kasa a gwiwa akan barin shi lokacin da ake sallar jami'i ya zamana bai taho ba kai iyakacin kokarin ka janyo shi zo jami'i wata rana Allah zai yi didaci yayi gamkatar man wafaqata aminahu ta aminal mala'ika kufira lahu ma taqaddama min dhanbi ka gani a cika ce ihdina siratal mustaqim kuma amin inka idan tayi dace da an gafarta maka kuma kai roko Allah shiryar da kai sai ka gani abin ya tafi daidai shikenan daga wannan lokacin ya ajje makaman shi ko sheidanin ya bar shi ya ajje makaman shi ya dawo kuma turba ta gaskiya ta sanya diyan da naka ya kasance da lalacewa ka takura akan yin sallah tare da shi a cikin jami kuma kai kokari ka ringa mai nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kashedi ya mana hannunmu mai sanda akan kada mu sake mu taimaki dan uwanmu akan sheitani ka ce wa la tur Allah wa daran shi wa ne ai ba ya shiru ba wa ne mutumin banza ne a ka neman mai Allah ya shirye su da shi ka taimake shi baka taimake shi akan sheitanin da yake nema ya kai shi zuwa ga halaka ba Allah ya tar da mu mala yake cewa al'adabu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama ladabi tare da manzon Allah tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi an imran bin husayn radiyallahu anhu qala daga imran dan husayn yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ma masastu zakari bi yamini munzu bay'atu biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi ne wanda yake ingantacce imam al-hakim ya hutar da shi a cikin mustadrak yake cewa wallahi tun lokacin da nayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a da hannu na da dama bin taba kama gaba da shi ba idan kasancewar kama gaba lokacin biyan bukata da hannun dama makruhi abinda aka yi so shine mutun ya kama gaban shi ya tsarki da hannun shi na hagu wannan shine abin da ya dace amma dai kama shi to kaga abu ne wanda yake halaka amma dai saboda ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ya za a yi wannan hannun da ya taba hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an kama al'aurata da shi abiyuwa kaga wannan ladabin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai gaba ta ga malai yake cewa i'tizaluhu lil fitna kauracewa fitina wannan kullun a cikin karatunmu na wannan littafin idan mun zo muna bayani akan fitina wani abu ne wanda yake wakana tsakankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ni ko kai ko wanda yake gaban mu bai da hurumin ya zo ya tattauna akan shi wajibin mu akan haƙƙin mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine neman musu yarda kowa yana da fahimtar shi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda ya ijtihadi yayi dace akan ijtihadin shi yana da lada guda biyu wanda ya ijtihadi hadi yayi kusure akan ijtihadin shi yana da lada guda daya abu ne wanda tsakankanin Aliyu bin Abi Talib da gungu na Muawiya bin Abi Sufyan ya yarda ya tabbatar Aliyu bin Abi Talib a gaban shi yake akan komai gaban shi yake wurin shiga addinin musulunci gaban shi yake wurin kusanci da ubangiji gaban shi yake akan komai da komai bai yarda ba wai bai ki ba akan Aliyu yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance shine khalifa bayan Uthman yarda Allah shi tabbata a gare shi kurin mas'ala ce ta fahimta yana ganin a'a kamun ayi maka mubaya Ali ka kama waɗanda suka kashe Uthman saboda mu dangin Uthman ne mu ne yi cancanta a ce mun ne mujirin shi akan waɗanda suka kashe shi da haka ka kama suka yi musu kisasi sai mu zo mu yi kan baya mun yar wai ba wai mu yarda ba akan baka cancanta ba kasance khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi kuma Aliyu yana gani a'a a daidaita al'amarin musulmai sannan kuma yanzu a dawo ayi mas'ala ta kisasi wannan da fahimtar shi wannan da fahimtar shi kuma abin da yake kara tabbatar maka waɗannan mutanen suna girmama junansu lokacin da wannan kisa wannan me yake da suna sarkin Rum ne ya ji labarin abin da yake tsakankanin Aliyu bin Abi Talib ma'arakatu Siffin ina tunanin a lokacin da ayyuka yake cewa Muawiya zan baka runduna wadda horkwanta a garin Sham karshenta kuma a nan kasata sojinan da zaka tayi kurum tunda dai kun samu diberin tsankanin ku ni zan taimaka maka yace juya mun takardar da ya aiko yace wallahi in baka kame magana ba akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mas'ala ta musulmai yace wallahi zan aika maka runduna horkwanta a cikin kasar ka karshen ta sujiyarta a nan kasata daga wannan yake nuna maka yanda suke girmama junan su mas'ala ce ta fahimta kuma dukkan su muna neman musu yarda duk abinda zakai kokon dubu kana yi ba zaka kai ba daidai muddu na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ibada fi sabilillah ko rabin muddu na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba na tunanin za a samu mutumin da zai iya daukan kyauta ta dukiya ko zakka ko kuma sadaka ya bada wanda ta kai girman dutsen Uhud babu shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rintse yace da ɗaya daga cikin sahabbai na zai dauki muddu daya ko rabin muddu ya bada fi sabilillah ba zai kai ba abinda ɗayan ku zai dauka dutsen Uhud dukkan shi zinariya ne ya bada shi fi sabilillah ba wannan sune sahabbai haƙƙin mu akan su shine duk lokacin da aka ambace su mu neman musu yarda ta ubangiji walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim alama ta kana da imani shine ka neman musu yarda shine ubangiji ya bayyana mana walladhina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan su insha Allah mu ne wanda suke da cikakken imani suna cewa ubangiji ka gafarta waɗanda suka gabace mu da imani kada ka sanya kyashi ko adawa ko hasada tsakankanin mu da mu da abinda suka yi wa addini mu ringa ganin bai kamata ko mu ringa kyashi akan shi fatan mu Allah kara mana soyayya su mu tashi tare da su a gobe kiyama saboda manzo Allah yana bayyana mana almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum zai kasance tare da wanda yake so a gobe kiyama zai tashi tare da wanda yake so a gobe kiyama Allah ka shaida muna san sahabban muna san manzo Allah muna san sahabban shi muna san iyallan gidanci ko muna neman musu yarda muna guratan ubangiji ya tada mu tare da su a gobe kiyama ya sanya daga an yi huza a shiga gidan aljanna muna bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda halima mu gabatu wa'azu sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai waki dadi ko mu hada a cikin alfirdaus insha Allah yi da sako kuma mu tsaya mi nasa yake cewa kana radiyallahu anhu fi man i'tazala alfitna yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin wa'inda suka nisanci wannan fitina wanda ta wakana karkashin tsakankanin sahabban manzo Allah ridwanullahi ta'ala alayhi yace walam yuharib ma'ali kuma bai yi yaki tare da Ali ibn Abi Talib ba mun sani da kai ma'arakatu siffin da akai kuma da kai ma'arakatu aljamal da akai hatta da iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana ɗaya daga cikin wanda suka yi musharaka a cikin wannan yaki yace wa nabi قتادة أبي قتادة قال لي عمران بن حسين عمران بن حسين ينأتي مني إلزم مسجدك إذا ونم فتنة تتاش أبن نكي سودك كلزم تمسلاتنك باروانك دونم فتنة يتي قلت فإن دخل علي سنتي ميتو إذا ما كشغو من مسلاتي يا زين يتي إلزم بيتك كقورة تيو مسلاتي كوما جدنك قلت abi qatada yake cewa fa in dukhila alayya idan aka shigo mini gida fa ana nema tilas sai na huto an yi musharaka da ni saboda ana siblan manyan sahabbai aga kai ina kake kai ma ina kake wa an su kuma sai suka koma neter wa an su kuma suka ce ba ruwan mu a cikin wannan fitina kuma da kai wa'inda suka yi nadama akan rashin shigar su wannan fitina kamar sai abdullahi ibn umar yayi nadama ya gani da amma ya kasance a ɗayan ungu kuma wanne ne da amma ya kasance saboda wanda ya shiga yafi wanda bai shiga ba shine yake cewa fa in dukhila alayya abu qatada yake cewa to idan aka shigo mini gida fa ya zan qala imran ibn husayn yake cewa law dakhala alayya rajul yurid nafsi wa mali yace da wani zai shigo mini gida yana numata jini na ko dukiyata yace la ra'aytu annahu qad halali an aqtula yace da na gani na ma kai na fatawa lalle ya halatta wannan mutumin in yake shi saboda wannan shine hukunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindaya duk wanda ya shigo gidanka yana neman mutuncinka ko yana neman ranka ko yana neman dukiyarka to idan ka kashe shi ka kashe banza wannan ita ce shari'a abinda ta gindaya idan kuma ya kashe ka kai shahada man qatala duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi akan dukiyar shi din ya kare mutuncin dukiyar shi to yayi samu mutuwar shahada man qatala duna irdihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi din ya kare mutuncin shi da kogo mutuncin iyallan shi saboda mutuncin iyalin shi shine mutuncin shi yace to shi ma wannan mutumin yayi shahada to da zaka kashe mutumin da yake neman ka to jinin shi ya halatta ka kashe banza kamar ka kashe wata musace akan falta yace as-sabru 'ala al-mardi haquli akan mutuwa akan rishin lahiya wanda ta sami Imran ibn Husayn kada mu manta a baya mun yi karatu akan yayi shekara 30 yana fama da rishin lahiyar da take ta samu shi ita ce as'al istisqa yace marida radiyallahu anhu 30 sana yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi rishin lahiya tsawon shekara 30 inda wani ne ko a shekara 2-3 shikenan ya fara sudda tsammani ma a rayuwa baka san irin amfanin da zaka yi ba ba wuce yake cewa wai rishin lahiya wannan me yake da suna wannan mutuwa cuta ba rishin ba mutuwa ba cuta ba mutuwa ba cuta ba mutuwa ba cuta ba mutuwa ba shine shekara 30 kaga irin rashin lahiyar sa annabi ayyuba alayhi salatu wassalam anni masanya durru wa anta arhamur rahimin bi shekarun da yi da ya tashi addu'a din ya nuna ladabi a gun ubangiji bai ce ba ubangiji wannan rashin lahiyar da aka dora mini ba sai ya ce a ai ubangiji wata cuta ta same ni kuma wa anta arhamur rahimin kuma kai mai jin kai ne mai jin kan masu jin kai ne aka ka gani bai bayyana ba shi ma kaga bawon Allah yana cikin wannan halin ai bayan mun bayyana kullun ana zawwa ana ce mai zo a yi maka lalas bai yarda ba sai daga karshe kuma da kai mai kuma yaga abin da ba haka ba yace wa kana yanha anil kayyi ya kasance yana hani akan yin lalas saboda kamar yanda muka karanta riwaya a harkon karatun manzo Allah yayi hana shi akan yi kenan idan yaga ana yin kuma hannu yake akan shi duk da kasancewar mun yi bayani akan mas'ala ta lalas manzo Allah ya gani ko kuma ya sanya ma an yi wa wa'ansu saboda cutar su in ba lalas in ba wani magani wanda zai yi mata shi sanya malumai sun karhanta shi amma dai idan ya kasance ba wata hanya wadda za a iya samun lahiya to wannan kuma ana iya yi saboda sun yi bayani akan azaba ne da wuta kuma ba wanda yake azaba da wuta in ba Allah ba yace faftuliya sai rashin lahiya ta kama shi faktawa sai aka mai lalas fakana ya ijju ya kasance yana ƙara irin na marar lahiya al'ajiji shine irin ƙara wanda mutum wanda yake yi yake cewa kamar yana wannan yana hutar da sauti na mara lahiya yake cewa aymin al-alami dalilin radadin da yake ji a jikin shi yace wa mutarif wa mutarif daga mutarif bin abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qultu li imran nahdi wa imran bin husayn ma yamna'ani min iyadatika illa ma ara min halika dalilin rashin lahiya dalilin irin zahi radadi da yake ji na rashin lahiya mutarif yake cewa ba abin da yake hana ni in zo in ziyarce ka in ga rashin lahiya ka face abin da halin da yake ganin ka wannan ihun da kake yi na jin zahi na radadi wanda kake ji a cikin ka kala sai yake cewa fara ta fa'al to dan haka na yahi maka ba sai ka zo ba ka ziyarce ni ba yace fa inna ahabbahu ilayya uhibbuhu ila Allah yace domin abinda ubangiji na yake so mini shine ni ma abinda nake so a gurin ubangiji na wannan me yake nuna maka yana nuna maka iya yarda da ne da al'amari zuwa ga ubangiji da yarda da abinda ubangiji ya kaddara wa wannan bayan nan malaman hadisi sun bayyana suke cewa ai abinda ubangiji ya zaba mini na daga wannan jarrabawa shine mafi soyuwa a gare ni wasu daga cikin malaman hadisi ko suke cewa ai duk abinda Allah yake so mini ya yarda mini na daga abinda ya kaddara mini na daga musiba yace shine mafi soyuwa a gare ni kuma shine mafi fadala a gare ni kaga wannan shi yake nuna maka iya yardar su da yaqini a gurin ubangiji baban zaba ubangiji ya sanya mini kuma shi ya sanya malam mai ahada yake cewa aminul marid mukutafaw kalkashin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lumwashin maral lahiya abin kankarar zunubi duk lokacin da zai ringa anini yana irin rumwashi na maral lahiya to ubangiji shi yana kankare mai zunubanci kisan yana ɗaya daga cikin soyayya ta ubangiji game da bawan shi shine kamun ya amshi ran shi ya kaddara mai wata rashin lahiya koda ta dan wani dan lokaci ne dan kada saboda ba komi ba saboda ubangijin shi yana so ya hadu da bawan shi ba tare da zunubi ko dai ba duk wanda ka gani Allah ya kaddara mai rashin lahiya wannan rashin lahiya ya ja ta me sababin rasuwa to wannan mutumin ku kyautata mai zato ba kowa ubangiji yake ma wannan gatan ba saboda ubangiji yana so bawan shi ya hadu da shi ba tare da kowane zunubi ba gata ne ubangiji yake yi wa shine nan yake bayyanawa duk abinda ubangiji ya so mini ya yarda mini shi ya kaddara mini shi na daga wahalhalu na daga musiba yace to wannan abin shine mafi soyuwa a gare ni saboda na sani baban zaba ubangiji zai kaddara mini haka shi sanya yana ɗaya daga cikin jawami'ud du'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine yake cewa Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ko ita ce ko Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili yake cewa wa as'aluka bi kulli khairin abinda ya karantar da Aisha hadisan Aisha ne yana cikin sahihain Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili wa a'udhu min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili wa as'aluka min kulli khairin wa as'aluka ya kasance yana karantar da ni in ringa yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili wa horkon wannan in ne ya shige mana kamun mu ƙara karatu in yazo yake cewa wa as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa a'udhuka min kulli sharrin sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa a'udhuka min nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khaira ina roƙonka ubangiji ka sanya duk abin da ka zartar mini a wannan rayuwa ya kasance shine mafi alkhairi a tare da to wannan shine yaqini na bawa a gun ubangiji shi shine yake cewa wa kana radiyallahu anhu yaqulu yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana cewa iktawaina munyi lalas falam fama aflahna ba mu samu tsira ba wala an jahna kuma ba mu samu barabo ba a cikin shi ba kenan mun yi lalas amma dai rashin lahiyar da muka yi don mu samu lahiya ba mu same ta ba abin da yasa muka yin ba mu samu ba yace ya'ani al-makawi wannan da kai riwaya wanda ya kawo yake cewa wanda Imam Tirmidhi ya hutar da ita yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anil kayyi faktawaina falafama aflahna wala an jahna yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan yin lalas yace sai muka yi lalas ba mu samu barabo ba kuma ba mu samu ba nasara ba a cikin shi ba riwaya ta Imam Tirmidhi hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anil kayyi yace faftulina yace yayi hani akan yin lalas yace sai ubangiji ya jarrabe mu da rashin lahiya faktawaina fama aflahna wala an jahla yace sai muka yi lalas yace ba mu samu rabo ba ko mu samu tsira ba a cikin wannan lalas din da muka yi to shine lokacin da yayi mala'iku suka tsaye da zawwa wurin shi har sai da ya fasa sannan su ma suka ci gaba da da'uwa yace wa tawfiya sanatu 52 radiyallahu anhu ya rasu shekara ta 52 daga hijira daga garin makka zuwa madina wannan shine sahabun mu imran bin husayn yarda Allah tabbata a gare shi abinda muka karanta dai Allah ba mu dadan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki na nesa da na kusa da ke bara adda muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki iyayenmu da suka rigaye mu gidan gaskiya da amana arziki muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya ji kansu ya wasa a musu cikin kabarurukan su ya sanya aljanna ita ce
makomansu
sake shaida mu da su a cikin aljannatul firdaus muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abin da yake sharri ne game da addini game da rayuwa game da iyali muna fatan ubangiji ya canza mana da mafi alkhairin shi ya sanya albarka da abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi kuma yi wa sauran kwanukan ma albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika